Kuma a baya-bayan nan ma an ce gwamnatin tarayya ta hannun hukumar kula da lafiya a matakin farko ta ƙasa na zargin cewa akwai karancin yin rigakafi ga ƙananan yara a matsayin abin da ya haifar da barkewar cutar mashaƙo a jihar Kano da sauran jihohin ƙasar nan. Shugaban hukumar Dr. Faisal Shu'aibu ne ya bayyana hakan a ranar Asabar a Abuja, yayin da yake magana kan ɓullar cutar a jihar Kano da wasu jihohi. Har ma ya yi zargin cewa barkewar cutar wata alama ce ta rashin aikin rigakafi kafin musamman ga ƙananan yara lokacin suna jarirai. Yanzu haka dai hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta ce akalla yara 100 a nan jihar Kano ne suka kamu da cutar, inda akalla yara 34 suka rasu sakamakon cutar a jihohin da suka haɗar da Lagos, Kano, Yobe da kuma Osun. Kazalika a ranar Juma'a kadai a jihar Kano yara 25 ne suka rasa rayukansu sakamakon cutar ta diphtheria da aka samu bullarsa a ƙananan hukumomi 13 da suka haɗar da Ungo na Sarawa, Bichi, Dala, Dawakin Tofa, Dawakin Kudu, Fage, Gwale, ƙaramar hukumar birni, Kumbotso, Iru, Rana da Gwarzo. Ko a ranar Asabar da ta gabata, kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Sanyawa ya shaida cewa cutar mashaƙon ta shiga ƙananan hukumomin Kano 13. Kan haka ne wakiliyarmu Hafsat Ibrahim kawo ta tuntuɓi ma'aikatan lafiya ta jihar Kano sashen yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa, sai dai shugaban sashen Dr. Abdullahi Isa Ƙauren mata ya shaida mata cewa suna kan tattara bayanai kuma zai yi bayani a nan gaba. A ziyarar da wakiliyarmu Aisha Aliyu Sani ta kai cibiyar killace masu cutar a asibitin ƙwararru na Murtala, ta samu zarafin zanta da iyayen wasu yara da suka kamu da cutar.
Tana farawa daga zazzaɓi sai wuyan ta yi daga makaranta ya dawo, sai mun kansa yana jujjuyawa daga yamma zuwa magariba sai muka ji jikinsa daɗi.
Sai dai masana harkokin lafiya irin su Farfesa Isa Sadiq Abubakar, shugaban sashen binciken cututtuka masu yaɗuwa na asibitin Aminu Kano da jami'ar Bayero, ya bayyana abubuwan da ke haddasa cutar.
Mutanen da ke cikin barazanar sun haɗa da waɗanda ba a yi musu allura rigakafi ta ita wannan cuta ba.
Farfesa Isa Abubakar ya kuma ja hankalin iyaye da su rinƙa kai yaransu asibiti da zarar sun fara zazzaɓi domin gujewa cutar. Hafsat Abdullahi Ɗanladi, Freedom Radio.